Gafili ga dauki inda ba a dauki ba kan da mi da gari yau baki su da roci benelin akwala bai babu sausauci I'm burning on the microphone bana shan sigari kuje kuji labari dana shana bari it's a prayer for my mom in zama nagari sallah da zaka addu'a nagari idan na mutu in huta akabari rayuwa is hard dan akwai hatsari ga makaho a mota akwai hatsari I'm the best a arewa sun san da ni kana ciwo waka na shine magani ba me iya da ni ko kuja da ni 6 feet above your height and kai ka kabari kuna jin punchlines kuna ta marmari I bring the whole city down I'm a legendary
kutuman buran uba kai za a yi buran uba kai kutuman buran uba kai yo za a yi buran uba wayo kutuman buran uba kai za a yi buran uba kai kutuman buran uba kai yo za a yi buran uba
a industry na gi in hakura TPC gonna ting almakura dare da rana malamai na addu'a rest in peace to president Musa Yar'Adua
a dade ana yi sai mai gaskiya when I hold the microphone bana gajiya murmushi nake yi ina da riya karatu muke yi muna jami'a upcoming wanna blow suna shan wuya cause I'm gifted where I chill mu wuya ha 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 wuta za ku sha wuya ina tukin auto kana canza giya babu boka nasara mun je lafiya kyan tafiya na dawo lafiya I rap the arewa my flows by a arewa ana mutuwa kullum ana aihuwa
kutuman buran uba kai za a yi buran uba kai kutuman buran uba kai yo za a yi buran uba wayo kutuman buran uba kai za a yi buran uba kai kutuman buran uba kai yo za a yi buran uba
Passa o dia